الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma goma ga watan 12 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ba da yi karin darasi ne idan da tambayoyi suna iya gabata wani ne ke kusantar da bawa ga ubangijinsa ba abin da ke kusantar da bawa ga ubangijinsa illa abu daya wanda ake kiran shi da attaqwa idan aka ce attaqwa a Hausa shine tsare dokokin ubangiji subhanahu wataala wanda ma'anar takawa a shar'anci malamai suka ce imtithalu da awamir wajtinabun nawahi kwatanta abinda aka umarce ka da shi na yi kai bakin gwargwadon iyawa abinda aka ce ka daina kai tsaye ka daina to wannan abu daya shi ke kusantar da bawa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana yi masa biyayya kamar yanda hadisi ne al-Qudsi wanda hadisin na cikin Sahihul Bukhari Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ila ahbi shay'in wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استأذني لأذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته a takaice anan ubangiji ta'ala da kansa yake cewa bawa na bai taba kusanta ta da wani abu mafi suruwa a wajena ubangiji ta'ala yake sama da abin da na farlanta masa kenan a farko ne ake bukata mutum ya tsare Allah ma'ana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tilasa maka na ibada ko bayan mutum ya tsare abinda Allah ya wajabta masa abu na biyu wanda zai biyo bayan shine ayyuka na nafila na nafil shine sai ya ce wala yazalu abdi yatafarragu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba na kusanta ta da nafil ubangiji ta'ala yace sai ya kai matsayin da zan kaunace shi idan na kaunace shi zan zamanto jin sa wanda yake ji da shi na zamanto ganin sa wanda yake ganin abubuwa da shi na zamanto hannun sa wanda yake dankar abubuwa da shi na zamanto kafar sa wanda yake tafiya da ita ubangiji ta'ala yace na rantse da girma na da buwayata in har ya roke ni wani abu ubangiji ta'ala yace na dau alƙawarin zan bashi kuma yace na rantse da girma na da buwayata in har ya nemi tsari da kariya ta dangane da duk wani abu da yake jin tsoro ubangiji ta'ala yace na dau alƙawarin zan bashi kariya to wannan hadisi na nuna mana abinda ke kusantar da bawa ga ubangijinsa shine abu na farko mutum ya yayi kokarin gabatar shi da ayyukan da Allah ya wajabta masa bayan ka kiyaye farillai sai ka biyo baya da nafilai wannan ku gaba daya daman suna jumulce ma'ana suna dinkula a kalkashin takawa kenan tsara dokokin Ubangiji ta'ala yin abinda aka ce ka yi bakin gurgurdan iko daina abinda aka ce ka daina wannan shine iya abinda yake kusantar da bawa da Ubangijin sa dangane da shi hadisin yana karshen sahihul bukhari shine ma dai hadisi na karshe iya yanda lafazin tasbihin yanda yake kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi mangane ku zan Allah yake cewa kalimomi biyu wadanda suke masu nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama masu saukin fada akan harshe wadanda suke soyayyu a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana wanda Allah yake so yake kaunar su zan Allah yace subhanallahi alazim cewa subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi haka sigar tasbihin yake kamar yadda yake cikin hadisi wadannan kalmomi biyu sune mafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala dan fa'ida wannan hadisi sai ka sashi a layin hadisan da suke nuna cewa aikin bawa shine za a auna a ranar kiyama tare da cewa duka ya inganta awunin alkiyama awuni daban-daban wani lokaci a auna aikin da bawa ya aikata a rayuwarsa na duniya shine Allah zai saura shi a saka shi a cikin sikeli kamar yadda a wannan hadisi yace saqila tani fil mizan masu nauyi a cikin suke ne wani lokaci shi mai aikin karan kansa shine za a dora akan suke ne a auna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa mutum wanda yake kosheshe wanda yake kibakiba za a zo da shi a ranar kiyama a saka shi a cikin suke ne manzon Allah yace ba zai yi nauyin fufukin sauro ba kuma ga hadisi wanda yake sahihi lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya hau wata itaciya sai gautar shi sai ya dan janye wasabai sai suka ringa dan murmushi saboda yana da kauri wanda yake siri-siri manzo Allah sai yake cewa kuna al'ajabi dangane da kaurin sa yace wallahi kaurin sa yafi dutsen Uhud nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama kaga wannan ma yana nuna cewa mai aikin wani lokaci karan kansa shine za a saka cikin suke da ma'auna sannan kuma ga hadisin bidaka wanda yake nuna littafin aikin ka shi za a saka a cikin suke da ma'auna a ranar kiyama wanda manzo Allah yake cewa a ranar kiyama za a zo da wani mutum daga cikin al'umma Ubangiji ta'ala ya bashi masa littattafan aikinsa littafi 101 kowane littafi daya manzon Allah yace girman sa da tsawon sa iya gani iya ganin mutum ma'ana daga nan ganin ka in zai hango kilo 50 to shine iya tsawon littafi wannan bawa ya rasa inda zai sa kai shi Ubangiji ta'ala sai yace kwantar da hankalinka kana da wata ajiya a wajen mu wanda baka santa ba yau yini ne na adalci ba za a zalunce ka ba kamar yanda aka kasance ana zaluntar ka a duniya a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya sanya a fito da wata ilimin faka ma'ana wata irkart sai wawa ya ce ya Ubangiji na ina wannan kart ina waɗannan da tattabai 101 ina za ta rijaye su Ubangiji ta'ala sai ya ce kwantar da hankalinka yau yini ne na adalci ba yini bane ba wanda yake na zalunci a lokacin nan waɗannan littattafai 101 gaba ɗayan su sai Allah ya sanya a saka su a cikin tafin suke sannan a tafin ɗaya sai Allah ya sanya a saka wannan bidaka ana saka wannan bidaka gaba ɗaya sai ta rinjaye waɗannan littafi 101 wanda abin da yake rubuce a cikin wannan bidaka shine kalimatu shahada ma'ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna wani lokacin awan da za a ma bawa littafin aikin sa ne za a auna a ranar kiyama wanda hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadala ta tauhidi ma'ana kalimatu la ilaha illallah babu wani abin da ke rijaye ta
kine yanzu ma shi wannan hadisin ka za mu yi mai aiki da shi ke
to ba maganar cewa mu nuna bakin cikin mu da damuwar mu wannan kenan ga wanda ba shi da iko amma matukar kana da karfin canza dukkan wani munkar da karfin ka to wannan ya zama wajibi a kanka idan baka da karfin da zaka canza shi to anan sai ka faɗa da hanshi idan ba za ka iya faɗa ba ne za ka dawo mataki na uku shine kyamar abu da zuciya an gane ko kamar yanda hadisi ke cikin sahihu muslim riwaya ta abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adafu al-iman to dan haka ba kasancewar ba a shari'a ta musulunci a yau gaba ɗayan wasu abubuwa mun karata a ce sai dai mu kyamata da zuciya a'a duk abin da zamu iya canza shi da karfi dole ne mu canza shi da karfi abin da ba zamu iya canzawa ba sai mu faɗa waɗanda suke da iko na canzawa su canza in ba za mu iya faɗa da harshen mu to iya abin da ya zama tilas akan mu shine mu kyamaci abin da zuciyar mu darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya ƙarshen hadisi na wato na 56 wanda kafin shi da shi da na 55 iya abin da suka kunsa shine kasancewar mumini a duk lokacin da zai gana da ubangijinsa ma'ana sallah to iya abin da ake bukata ya kakkabe zuciyarsa dangane da dukkan wasu tunani wanda yake na duniya duk wani abu wanda yake na shagalce-shagalcen rayuwa mutum ya maida shi gefe saboda ita sallah wata ganawa ce ta musamman wadda bawa ke yi tsakaninsa da ubangijinsa wanda wannan ganawa kuma ba ta tabbata dole sai zuciya tana halarci ana duk wani abin da zai shagaltar da kai ka mai da shi gefe kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa shi mai sallah na ganawa ne da ubangijinsa to dan haka su waɗannan hadisai guda biyu na 55 da na 56 sai aka nuna mana matukar akwai abin da zai iya shagalar da kai a cikin sallah to abin da ya dace ka gabatar da shi kafin kai sallah wanda hadisi na 55 Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza uqimatis salat wa hadara al-asha fabda'u bil asha idan aka tada iqamar sallah wato abinci ya halarto manzon Allah yace fabda'u bil asha ma'ana ku kauda abincin kafin sallar kamar yanda bayani ya gabata shi al-asha suna ne na abincin da ake cin shi wato bayan magriba kenan abinci wanda yake na yamma domin shi lafazin al-asha wato kasancewar duhu wanda ke kasancewa a farko bayan fadawar rana shi ne ake kira da al-asha an gane ko in abincin rana ne shi ne ake kiran shi da al-gada karin kumallo shi kuma sai a ce masa al-fudur amma duk da cewa shi hadisin bai keɓanta ba da abincin dare kawai sawa'an abinci ne wanda yake na rana ko ma na wani lokaci ne in dai aka kawo abinci ga lokacin sallah yayi kuma tare da sharadin kuna da bukatar abinci musamman wanda yake bayin wuce to shine anan manzon Allah yace fabda qubil asha ku fara gamawa da abincin sannan ku je ku yi sallah to amma mutumin da yake azumi ko mutumin da yake cikin rashin lafiya baya bukatar abinci ko wanda yake a koshe to wannan ba laifi ya je yayi sallah sannan in ya gama yazo ya ci abinci menene hikima anan aka ce a fara da abinci gabanin sallah saboda karkaje sallah tunaninka kuma na wajen abinci kaga ganawa da Ubangiji subhanahu wata'ala ba za ta tabbata ba me yasa saboda kasancewar tunaninka ba a wajen sa ba yake a wajen abinci yake shi kuma so ake lokacin da ka fuskanci al-kibla ka san da cewa gaban wa ka tsaya ne gaban zatin Ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko ka tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala domin manzon Allah ya tabbatar mana duk lokacin da bawa ya kabbara sallah Ubangiji ta'ala na fuskantar shi kuma wata tattaunawa ce kuke ta musamman tsakaninka da shi wanda wannan tattaunawa da kuke ya kamata ka fahimci me kake faɗa domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Ubangiji ta'ala zai ce da shi hamidani abdi bawa na wato ya gode mu idan ya ce arrahmanir rahim Ubangiji ta'ala sai ya ce afna alayya abdi bawa na ya kyautata min yabo idan ya ce maliki yawmiddin Ubangiji ta'ala sai ya ce majjadani abdi wato bawa na ya girmama ni a wata riwaya fawwada ilayya amra bawa na ya miƙa lamarinsa gaba daya zuwa gare idan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ubangiji ta'ala sai ya ce haba baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al wannan tsakani na da bawa na ne ibada haƙƙi na ce an gane ko neman agaji wannan haƙƙi ne na bawa na kuma ya cancanta in agaza masa idan ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Ubangiji ta'ala sai ya ce haba li abdi wa li abdi ma sa'al wannan na bawa na ne kuma ya cancanci in bashi abin da ya roƙa to irin wannan ganawa so ake duk abin da kake karantawa na alqur'ani ya zamanto kana bada tunaninka da hankalinka anan koda baka fahimtar larauci kuma ka san da cewa gaban wane ne kake tsaye to dan haka kaga mutumin da yake cikin hali wanda yake na jin yunwa ga abinci ya zo kuma ga sallah tunaninsa zai karkata zuwa wannan abinci, don haka anan manzon Allah ya ce mu fara da abincin kafin sallah. Hadisi na 56 shi ma dai riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasa. Manzon Allah ya ce kada wato musulmi yayi sallah matukar abinci yana halarci. Shine anan malamai suka ce la salata anan ai la yusalli al-insan, kar mutum yayi sallah. An gane ko? Dan kar ka fassara shi akan cewa babu sallah ingantacciya bi hadrati ta'am a sababin halartuwar abinci, a ba anan sababiyya ce. Kenan la salata ai la yusalli al-insan, kar musulmi yayi sallah bi hadrati ta'am a sanadiyar wato halartuwar abinci. Amma anan sai mu kayyade matukar yana da bukatar abinci, in baya da bukatar abincin ba laifi yakan iya zuwa yayi sallah, saboda hikimar a bayyana take. Sai ya ce wala huwa yudafi'ul akhbata, manzon Allah ya ce ko a halin wato dauda dan nan guda biyu suna tunkudar shi, wato bawali ko bayan gari. Duk lokacin da kake jin bawali ko bayan gari ya matso ka, to ba maganar ka kabbara sallah. Iya abinda zaka yi sai ka ajje hankalinka ka je ka biya bukatar ka, bayan ka biya bukatar ka ka gama, sannan ka je ka yi sallah a nitsi, ko da sallah ta jama'a za ta koce maka. Dan a wancan hadisi da ya gabata akwai riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce in abinci ya gabato, in lokacin sallah yayi abinci ya gabato, ku fara da abincin. Riwaya ta Abdullahi dan Umar sai yake cewa wa Allah yu'ajjila fi aqli wala yaqumu minhu hatta yafruga min, kar mutun yayi gaugawa a wajen cin abincin, kuma kar ya tashi ya bar abincinsa wato sai ya gama cin abincin a cikin natsuwa da kwanciyar hankali. To dan haka anan sai yake cewa la salata bi hadrati ta'am, kar mutum yayi sallah a sababin halartuwar abinci idan yana da bukatar abinci. Sai ce wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan, kar yayi sallah a halin wato dauda dan nan guda biyu wato suna tunkudar shi. Al-akhbasan lafazi ne wanda yake musanna, an gane ko? Al-alif wan nun litafniya, kinan mufrad ɗinsa shine al-akhbas. Al-akhbas ko wannan wato ismu tafdhil ne, ma'ana mafi datti kenan, dan ba abin da ya wuce bawali da bayan gari wato kazanta da dauda. Shine yace kar mutun yayi sallah halin wato dauda dan nan guda biyu suna tunkudar shi. Don haka dai a takaice a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa duk wani abin da zai shagaltar da mutun dangane da ganawar da yake da Ubangijinsa, to ya kamata ya kawar da shi kafin ya tsaya. To dan haka anan malamai suka karhanta mutumin da yake cikin tsananin jin yunwa wato yayi sallah, ko mutumin da yana cikin hali wanda yake na fushi, ko mutumin da ya gaji gajiya wadda ta kai matuka, ko mutumin da yake cikin wani radadi na rashin lafiya wanda yake mai tsanani, ko mutumin da kishirwa ta dame shi, ko wanda murna da farin ciki sun cika zuciyarsa, ko mutumin da bakin ciki da bacin rai wato ya same shi, duk a cikin irin waɗannan halaye ba a buƙatar mutum ya kabbura sallah. Iya abinda ake buƙata ka shiga natsuwa, ka shiga hayyacinka, saboda duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda za su iya shagaltar da mutum. Waɗannan abubuwa biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali, abinci ko bayan gari ko bawali, wannan a kansu za ka kiyasta duk wani abin da zai iya shagaltar da mutum. Don haka bai dace ba a irin wannan lokaci mutum ya kabbara sallah. Idan ka koma da tattafai na fiqhu, Allah ya sa kauta ma malamanmu da alkhairi sun ambata abubuwan da an karhanta mutum idan yana cikin halin su ma'ana ya kabbara sallah. Amma in ɗaya daga cikin irin waɗannan illoli sun koru, to ba laifi mutum yakan iya yi. Yau za mu tashi kenan hadisi na 57. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرديون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عبد الله بن عباس الله يكرم سيدا كيچوا شهد عندي رجال مرديون yace wasu mazaje waɗanda suke yaddaddu a wajena wanda bana kokonto game da al'amarin su na yarda da su na yarda da adalcin su an gane ko jama'a ne waɗanda suke masu gaskiya tsakanin su da Allah kuma masu gaskiya tsakanin su da bayinsa waɗanda ba wani al'amari na kokonto game da su wa yake nihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne Allah ya turo sako daga saman bakwai cewa ya yarda da su dan haka Abdullahi dan Abbas yace shahida indi rijalu marjayun wasu mazaje waɗanda suke yardaddu a wajena ina kai ina cewa baka yarda da wanda Allah ya yarda da shi da saman bakwai a matsayin ka na mu'mini dole ka yarda da su zaɓaɓɓu ne daga cikin halitta wanda Allah ya tankadi ya rauraye ya zaɓe su su zamanto abokan zama nafiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya turo sakon ya yarda da su dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk lokacin da aka ambaci sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda zaka yi sai kai masa addu'a ka ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kamar yanda ubangiji ta'ala yace wasabiquna al awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه anan Allah yace gaba ɗayan su ya yarda da su da can fadar sa da kadar radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa atabahum fathan qariba to dan haka anan na nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da babban matsayi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yace wa ardahum umar yace mafi yadda su wanda nafi yadda nafi amincewa daga cikin su gaba daya an gane ko a wannan magana da yake yace shine umar Allah ya kara masa yadda wannan na nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba dayan su tsintsiya ce madaurin ki daya wanda kasancewar junan su na girmama juna junan su na darjanta juna junan su baya tuhumar juna yanda anan shi Abdullahi dan Abbas tayi wanda nafi yarda da shi nafi amincewa da shi gaba ɗayan su waɗannan mazaje yace shine Umar wanda anan wannan wani matsayi ne ga Umar Allah ya kara masa yadda wanda ga ya faɗi daga cikin ahlul baiti Abdullahi dan Abbas iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yace ba wanda yafi yarda a cikin wannan mazaje sama da Umar wanda wannan kai tsaye mai da martani ne zuwa ar-rawafid ko kuma mu ce ar-rafiba ma'ana ɗin shi'a wanda su ba su da maki illa Umar Allah ya kara masa yadda da Abu Bakar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babban makiyin ɗin shi'a a duran ƙasa shine Abu Bakar na biyun shi shine Umar na uku su sai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu wato sai Hafsa ya Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda gaya anan Abdullahi dan Abbas yake bada kyautawar shaida akan Umar cewa wanda yafi yarda yafi amincewa daga cikin su yace shine Umar Allah ya kara masa yadda Umar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta taqulu ash-shams wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin sallah bayan asuba wato sai an kai lokacin da rana ta hudu wace sallah anan ita ce sallah ta nafila kuma nafila wadda take marar jiki sai ya ce wa ba'da al-asr haka nan bayan la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da yin sallah hatta tabru har zuwa lokacin da rana za ta fara hatta anan sai ka dauke ta bi ma'ana ila an hatta taqulu ash-shams ay ila an taqulu ash-shams hatta tabru ay ila an tabru ash-shams to kasancewar anan na nuna mana cewa nafila yinta haramun ne bayan sallata asuba har zuwa lokacin da rana za ta hudu in ta hudo ma sai ta daukaka gwalgwadan tsawon goran mashi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisin Amr ibn Abbas haka kenan bayan la'asar baya halatta mutum ya yi nafila sai an kai wato lokacin da rana wato ta fada in ta fada koda ba a tada ikamar sallah ta magariba ba to a wannan lokaci ya halatta mutum ya yi nafila kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba to illa kasancewar wannan hadisi na nuna mana wasu lokata guda biyu wanda aka haramta mana yin sallah a cikin su wanda a dunkule lokata ne kamar kusan guda biyar wanda haramun ne ga musulmi yayi sallah sallah marar didi ko kuma mu ce nafila a irin wannan lokaci lokaci na farko shine bayan kinan sallar asuba sai rana ta hudu na biyu bayan la'asar kinan sai rana ta fada na uku lokacin da rana ke hudowa haramun ne musulmi yayi sallah sallah wadda take ta nafila lokaci na hudu shine lokacin da rana ta kai tsakiya ta tsaya cak tana famar karkata inuwa bata sauka ba a wannan lokaci haramu ne lokaci wanda yake na biyar shine lokacin da rana ta je fadawa waɗannan lokata guda biyar gaba ɗaya hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin sallah a cikin su su waɗannan lokata guda uku na hudowar rana da fadawar ta da lokacin da ta kai tsakiya hadisin na cikin sahihul bukhari hadisin wato uquba ibn amir al-juhani Allah ya kara masa yadda ke cewa salasu sa'ati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina taqulu ash-shamsu bazigatan hatta tartafi وهنا يقوم قائم الظهيره حتى تزول وهنا تضيف اي تميل الشمس للغروب يجي لوكتا uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na hanin mu dangane da yin sallah a cikin su kuma ya hane mu dangane da bunne mamatan mu a waɗannan lokata guda uku sai yace lokacin da rana ke hudowa haramun ne mu yi sallah haramun ne mu jama'a ta musulmi mu gunne mamatan mu a wannan lokaci shine yace sai rana ta hudu ta daukaka hatta tartabe lokaci na biyu sai yake cewa wahina yaqumu qa'imu dhahira da lokacin da garjin rana ya tabbata ma'ana rana ta kai tsakiya tana jiran ta karkata misali yanzu kaddara cewa rana tana karkata a 12 da rabi inuwa tana sauka kidan misali wajen 12 ko misali wajen 11 da rabi a irin wannan lokaci haramun ne musulmi yayi sallah haramun ne kuma abin ne mamaci ma'ana in ya kai misali kamar misali wajen 12 da zamu kiyasta kaddara cewa a 12 da kwata ko 12 da minti 10 lokacin azhar yake shiga to a irin wannan lokaci haramun ne kai sallah ta nafila haramun ne kuma abin ne mamaci sai a bari sai inuwa ta sauka ma'ana lokacin azhar ya shiga shine yace wahina yaqumu qa'imu dhahira hatta tazul lokaci na uku sai yake cewa wahina tabayya da lokacin da rana ke karkata zuwa fadawa a wannan lokaci shi ma haramun ne yin sallah ta nafila kuma haramun ne bunne mamaci sai ta fada tukwa to wannan hadisi da muka karanta shi kuma sai yake nuna mana bayan asuba sai rana ta hudu ta daukaka bayan la'asar hakanan hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin nafila wato sai rana ta fada wadancan lokata guda uku na hadisin Uquba ibn Amir wani hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mecece illar illa ta hani game da yin sallah ta nafila a lokacin gudowar rana da lokacin fadawarta. Manzon Allah ya bayyana mana yace domin ita rana na hudowa tsakanin kafannin shaytani, a wannan lokaci wato kafirai suke yi masa sujada. Duk wasu masu bautar rana a lokacin hudowar da lokacin fadawarta wato suke masa sujada. In ta je hudowa, shaytani sai ya tunkare ta ya gabace ta da kafannansa. Haka in ta je fadawa, sai ya je sai ya gabace ta da kafannansa. Shine manzon Allah yace domin rana tana hudowa tsakanin kafannin shaytani, kuma tsakanin kafannansa take, wannan kafannansa take fadawa. Don haka manzon Allah yace a wannan lokaci wato mushrikai suke mata sujada. Shi kuma tsake tsakin rana, kamar yanda yake cikin hadisin Amr ibn Abasa, manzon Allah yace domin a wannan lokaci ne ake hura wutar jahannama, ba lokaci bane wanda ya dace a yi sallah. To dan haka kasancewar anan waɗannan lokuta guda biyar suna nuni dangane da hani game da yin sallah ta nafila, illa kasancewar malamai sun yi bayani wanda yake mai gamsarwa game da wannan mas'ala. Wannan lokuta biyu na bayan la'asar, dan karmu wato abinda muke so mu fahimta, lafazin hadisin lafazi ne wanda yake a illa kasancewar an kebance shi da wasu hadisai guda biyu. A dunkula kaga hadisin kwata-kwata cayayi, babu sallah bayan la'asar sai rana ta fada, babu sallah bayan asuba sai rana ta hudu. Tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda na cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da musnadina al-Imam Ahmad, wato Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha anis salati ba'da al-asr illa wa shamsu murtafi'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani dangane da yin sallah ta nafila bayan la'asar, sai yace illa wa shamsu murtafi'a, sai dai in rana tana daukake, an gane kuma ana bata fara karkata ba zuwa fadawa. A wata riwaya sai yake cewa illa an takuna shamsu nakiya, sai dai idan rana ta kasance a tsarkake, ma'ana tana faraƙal wani rawaye ko wani jajaja na alamun fadawa bai fara cudanya da ita ba. Kenan kaga wannan hadisi na Ali yana nuna ashe na halatta a yi sallah ta nafila a bayan la'asar, musamman in ya kasance kai tsaye. Kenan iya halin lokacin da wani ja ya fara cudanya da rana kenan ta fara nuna alamun fadawa, a wannan lokaci ne ya zama haram. Wanda dalili na biyu hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda, wanda Abu Ya'la al-Mawsili ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Musnad, haka nan al-Imam al-Bazzar a cikin littafinsa ya fitar da hadisin da dangane wanda yake ingantacce, shi ma littafin al-Imam al-Bazzar sunan shi al-Musnad. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tusallu inda qulu'i ash-shams wala inda ghurubiha fa innaha taqulu wa tagrubu ala qarni shaytan wa sallu bayna zalika ma shi'tu. Manzon Allah yace kar ku yi sallah a lokacin hudowar rana, kuma kar ku yi sallah a lokacin fadawarta, domin rana na hudowa kuma tana fadawa a bisa kafin shaytani, an gane ko? Kamar yadda wancan riwaya manzon Allah yace tana hudowa tsakanin kafannin shaytani, sannan tana fadawa kuma tsakanin kafanninsa, sai yace wa sallu bayna zalika ma shi'tum, amma tsakanin haka manzon Allah yace duk abinda kuka so kuka ga dama ku sallata. Kaga wannan riwaya ita ma tana nuna ashe halatta ne yin sallah ta nafila bayan la'asar, haka nan bayan sallah ta asuba. Tare da cewa abu ne wanda yake ya shahara a cikin littattafai waɗanda suke musamman na fiqhu, na cewa kwata-kwata sallah ta nafila haramun ne bayan la'asar sai rana ta fada, haramun ne sallah ta nafila bayan asuba sai rana ta fada, ba tare da yin bayani daki-daki akan wannan mas'ala. Har ma wasu daga cikin malamai suna ciro ijma'i na malamai akan haka. Tare da cewa Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya hakaito fadata Abu al-Fath, wato Al-Ya'muri Allah ya ji kansa, a cikin littafin sa kenan shi al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin sa Fathul Bari shi Abu al-Fath yake cewa jama'a na magabatan ƙurai suke cewa lalle hani na yin sallah bayan asuba har izuwa gudowar rana da bayan la'asar har izuwa fadawar ta yace innama huwa ilamun bi annahuma la yutabawwa'u ba'dahuma wannan sanarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa ba a nafila bayan la'asar da bayan asuba Allah ne ku sanarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma al'umma cewa ba a yin nafila a irin waɗannan lokata sai yace walan yaqsid bin nahyi kama qasada bihi waqta al-tuluu wa waqta al-ghurub manzon Allah bi yi nihin hani da yin sallah bayan la'asar da bayan asuba irin halin da yi a lokacin gudowar rana da lokacin fadawar ta sai malai yake cewa abin da ke karfafa wannan magana ta shine hadisin da al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i suka rawaito da dangane kyaukyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tusallu ba'da subhi wala ba'da al-asr illa an takuna ash-shamsu nakiya yace kar ku yi sallah bayan asuba kar ku yi bayan la'asar sai dai idan rana ta kasance a tsarkake kenan wani alamun fadawa bi cudanya da ita ba don haka anan shine malam sai yake cewa fadalla ala annal murada bil ba'diyya laysa ala umumihi kenan wannan yana nuna cewa bayan la'asar da bayan asuba baya nuna cewa a dunkula a jumulci gaba ɗaya cewa bayan la'asar ba a nafila ko bayan asuba ba a yi sai ya ce wa innamal muradu waqtul tulu wa waqtul ghurub wa ma qarabahuma abinda manzon Allah yake nihi da hanin kenan lokacin gudowar rana da lokacin fadawar ta da abinda ya kusance su kenan anan hanin malamai abinda suka ce ya ke banta lokacin da rana ta fara yin rawaye-rawaye bayan la'asar kenan ta fara nuna alamu wanda yake na fadawa har akai lokacin da za ta fada to wannan haramun ne yin nafila a wannan lokaci amma bayan sallah ta la'asar kai tsaye ba laifi mutum yakan iya yi haka bayan asuba kai tsaye mutum yakan iya yi dalili akan haka akwai hadisi na Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda wanda suke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sallaci sallah ta la'asar sai ya sallaci raka'a biyu tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye Ummu Salama tace kware da gaske manzon Allah yayi amma na tambaye shi nace ya rasulullahi ka kasance kana hani dangane da yin sallah a irin wannan lokaci kuma ga yayi kana yi manzon Allah yace wasu baki suka zo suka shagaltar da ni nafila raka'a biyu da ake yi bayan azhar ban samu walai har lokacin la'asar manzon Allah yace sune nake yi a yanzu wanda Aisha tace shi ko dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adar shi a cikin riwayarta tace manzon Allah bai taba aikata wani aiki wanda yake na alkhairi face sai ya dawoma kansa duk abinda manzon Allah ya fara shi da aiki na alkhairi to bai yankewa dawoma yake a kansa don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka ce mutumin da ya saba yin waɗannan arrawati in ta kubce masa ba tare da wani sakaci ba ba laifi yakan iya ramawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama ta bayan la'asar da hadisin Ali Allah ya kara masa yadda wanda wato hadisin Asim ibn Damra yake cewa mun kasance tare da Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda a wani gulaguro Ali sai ya sallaci sallah ta la'asar raka'a biyu tare da mu domin kasarin sallah suke bayan gamawa Ali sai ya shiga cikin irin fadda aka masa da ya shiga sai ya yi sallah raka'a biyu inji Asim ibn Damra yace haka Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yi kaga wannan hadisi ne shi ma sahihi wanda yake nuna kasancewar ashe bayan gama sallah ta la'asar kai tsaye akan iyi kamar yadda kuma wancan hadisi da muka karanta shi ma riwaya ce ta Ali Allah ya kara masa yadda sai wani hadisi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito wanda Mikdam ibn Shuraih daga mahaifinsa shine Shuraih yake cewa na fada ga Aisha Allah ya kara mata yadda kaifa kana yasna'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka annahu ya'ni bi aqdi salatihi az-zuhr wa bi aqdi salati al-asr shi mai tambayar kamar yana tambayar Aisha ne yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a bayan la'asar da bayan asuba dangane da salloli Aisha sai take cewa kana yusalli al-hajira kuma yusalli ba'da harakati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar sallata az-zuhr bayan ya gama manzon Allah sai ya tashi yana fila raka'a sai tace kuma kana yusalli al-asra kuma yusalli ba'daha raka'atay sannan manzon Allah in ya sallaci sallata al-asr kuma sai yayi raka'a wato Shuraih sai yake cewa fa ana ra'aytu Umar radiyallahu anhu yadribu rajulan ra'ahu yusalli ba'da al-asr raka'atay tace yace ni ko naga Umar idan ya ga mutun na nafila bayan la'asar Umar dukan sa yake Aisha sai tace da shi laqad sallahu ma Umar wannan nafila raka'a bi bayan la'asar Umar shi kanshi yana yi tace kuma wa laqad alima anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallahuma kuma Umar ya san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace su Aisha tace uzrun Umar anan walakin qaumuka ahlul yaman qaumun kuga tace mutananka kai shi bai mutanen yaman mutane ne waɗanda suke masu shishigi da ketare iyaka wa kanu idza sallu dhuhra sallu ba'daha ila al-asr sun kasance in suka sallaci sallah ta az-zuhr kawai sai su yi ta nafila ba sa yankewa har zuwa al-asr wa idza sallu al-asra sallu ba'daha ila al-maghrib in suka yi sallah bayan la'asar kuma sai su ci gaba da nafila ba sa yankewa har zuwa fadawar rana tace fa kada a hasan dukan da Umar yake musu ya kyautata saboda mutane ne waɗanda ba su da kan gado kaga anan a Aisha ne take cewa tace Umar yayi wannan nafila bayan la'asar kuma tabbas ya san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi halin da yake saboda mutanen ka tace mutane ne masu wuce gona da yake in an yi la'asar ba sa yanke nafila har zuwa fada ba rana kaga sun shiga lokaci wanda yake na hali amma inda kai tsaye mutum zai yi wannan to wannan duka baya cikin hali wannan shine a iya dalilan da malamai da suka kalli waɗannan hadisai guda biyu hadisin da ke cikin sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i da sunanin wannan da Musnad na al-Imam Ahmad kenan hadisin Ali da wannan hadisi wanda yake na Anas bin Malik wanda yana cikin wato musnad na Abu Ya'la al-Mawsili da musnad na al-Imam al-Bazzar sai suka fahimci cewa iya abin da yake haramu in rana ta fara yin ja to wannan haramu ne kenan bayan la'asar in ta fara rawaya ta nuna alamun fadawa to haramu ne tun daga wannan lokaci mutum yayi nafila marar digi har zuwa fadawar sa haka nan kenan bayan sallar asuba lokacin da rana ta fara yin wannan ja ta fara nuna alamun fitowa wannan haramu ne mutum yayin sallah ta nafila to amma duk wata nafila wadda take da sababi malamai suka ce ita ba ta cikin hali misali nafila wadda take da sababi tahiyyatul masjid sababinta shine shiga masallaci in ka shiga masallaci baya halatta ka zauna matukar kana da arwalla sai kai nafila raka'a kamar yadda Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci sallar raka'a biyu don haka malamai suka ce zawatul asbab duk wasu nafilfili waɗanda suke da sababi to ba sa cikin wannan hali saboda me ya janyo wannan nafila raka'a biyu shine shiga masallaci haka irin suraka at-tawwa raka'o'i biyu da ake yi bayan gama tawafi wannan suma ba sa cikin hali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ku ƴaƴan Abdimana kar ku hana mutum man da zai yi tawafi da wannan daki kar ku hana shi da yin dangane da yin sallah a kowace sa'a tsawon yini da dare ya bani Abdimana la tamna'u ahadan tafa bi hadha albayt
wa salla ayyata sa'atin min lailin aw nahar aw kama qala. To dan haka da irin su salatu da istikhara ita ma sababin ta wannan zabi da zaka ba Allah subhanahu wa ta'ala, irin su sujudut tilawa da sauransu, waɗannan duka ba sa cikin wannan hadisi, musamman kuma irin su ramuwar sallah ita ma ba ta cikin wannan hali. Da mutumin da ya shagala bacci ya dauke shi ko ya manta bai yi sallah ba sai lokacin gudowar rana, ko da tana gudowa a wannan lokaci ya halatta kai sallah. An gane ko? Ga wanda ya tashi a wannan lokaci din ma sallah ko ramuwar sallah duka wannan ya halatta. Don haka wasu malamai suka ce kai hatta da ita nafilar da take da sababi, ko lokacin hudowar rana ko lokacin fadawar ta, duka akan iya yi, domin waɗannan duka ana kiran su zawatul asbab, suna da dalilin da ya janyo yinsu. Tare da cewa wasu malamai sun dauki cewa zawatul asbab kamar irin su tahiyatul masjid, in a lokacin fadawar rana ne da lokacin hudowar ta da lokacin da ta kai tsakiya, ko da ka shiga masallaci suka ce ba za ka yi ba sai dai ka tsaya, in tsayuwar ba za ta wahala gare ka ba, domin kar ka zauna ka shiga cikin hani a wannan, wato ka shiga hani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ɗayan ku ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu, kuma kar ka yi nafila kuma ka shiga cikin hani, kenan ka shiga tsaka mai wuya. Amma duk da cewa dai magana ta malamai koda a lokacin hudowar ta da fadawar ta da lokacin da ta kai tsakiya inda take yi tsuma su ne, duka akan iya yi. Don haka kenan a wancan hadisi, hikimar dai a wannan hadisi kasancewar dan kar mu yi kamantacciya da kafirai, ma'ana dangane da yin sallah ta nafila a lokacin hudowar rana da lokacin fadawar ta, domin a wannan lokaci suke mata sujada. Al-hadithu thamin wal khamsun an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأقوى وزيد بن ثابت ومعاذ بن أبرا وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عن الجميع والسنابه ولم يسمع من النبي صلى الله والسنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Watuwana duka ishara chi mala nyeki izuwa gatuka mwata nasa habayi sumputu da hadithi ndiki hani game da yin nafila bayan la'asar sai rana wato ta fada, haka nan bayan asuba sai rana ta daukaka. Ba dan kar littafin yayi tsawo kenan malam yayi ishara yazo da hadisin da zai iya tsayawa matsayin su. Kenan wannan shine sai yake cewa la salata ba'da subhi, wato kar ɗayan ku yayi sallah bayan asuba ko kuma babu sallah bayan asuba hatta tartafi ash-shams, manzon Allah ya ce sai an kai lokacin da rana ta daukaka, kenan ta daukaka gurgudan tsawon goran mashi, bayan kenan gudowar ta gurgudan minti 15, to a wannan lokaci ya halatta mutum ya yi nafila. Sai ya ce wala salata ba'da al-asr, bayan la'asar wato babu sallah ta nafila hatta ta gibe shams, wato sai an kai lokacin da rana ta fada, in ta fada to ya halatta kai nafila a wannan lokaci, kamar yadda akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kina anan kar mu fahimci cewa sai an sallaci magriba, in dai ta riga ta fada to ya halatta a yi nafila, kamar yadda yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib qala fi thalitha liman sha'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna. Hadisin na cikin Bukhari auna Abdullah ibn Mukaffal, Allah ya kara masa yadda. Manzon Allah yake cewa ku yi sallah gabanin magriba, ku yi sallah gabanin magriba, ku yi sallah gabanin magriba, ma'ana gabanin sallah ta magriba. A karo na uku sai manzon Allah ya ce wanda ya so, dan kar mutane su rike shi a matsayin hanya ce wanda take madawwamiya, a kullum ba za ka yi sallah ta magriba ko da duhu zai shiga kace sai kai nafila raka wannan gabanin magruba sai kai raka biyu dan haka sai ce liman sha a ga wanda yake an gane ko in ka ga lokaci zai tafi to kai sai abinda ake bukata a yi sallah ta magruba akan sai kaga wannan hadisi yana nuna cewa ashe ba sai an gama sallar magruba ba sannan za a yi nafila in dai rana ta fada to lokaci ne wanda ya halatta a yi nafila haka hadisi na cikin sahihu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fadawar rana kafin sallah ta magruba muna yin raka'a biyu almajirin Anas ya ce shi manzon Allah ya gan ku kuna yi Anas ya ce kurai ya ga muna yi kuma bi hane mu ba duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tanka ba to wannan dide yake da ya ce ai don haka sunna ce ta kadiriyya don haka wasu malamai suka kilga cewa yin nafila raka'a biyu gabanin magruba suna daga cikin ar-rawati to dan haka kenan bayan sallar asuba shi ma mutumin da raka'atul fajr suka kuce masa ka zo masallaci an tada iqamar sallah ta asuba kai ko baka yi ba raka'atul fajr to abinda zaka yi anan in an gama sallar asuba kai tsaye zaka iya tashi ka yi su dama ta biyu kana iya bari in rana ta hudu ta daukaka a wannan lokaci sannan sai ka rama domin duka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba an gama manzon Allah sai ya ga wani sahabi da sallah da ya gama sai manzon Allah ya tambaye shi wace sallah ce kake yi yanzu sai ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba sune suka kuce mu sune nake ramawa yanzu manzon Allah bai ce masa komai ba an gane ko kenan didi yake da ya ce cigaba da yin haka in har haka ya faru to haka kuma hadisi sahihi daga Abdullahi dan Umar bayan hudowar rana in ta daukaka a wannan lokaci lokaci ne wanda yake na rama raka'atul fajr shi ma hadisi ne sahihi to dan haka sai ka sanya su a cikin layin duka ba sa daga cikin hanin da aka yi a cikin kenan wannan hadisi da hadisin da ya gabata الحديث التاسع والخمسون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب لا. جابر ابن عبد الله الأنصاري الله إكرام سيدايتي للي عمر الله يددشي أران رياك خندق يازو جمزان الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس wato bayan rana ta fada fa ja'ala yasubu kufar quraish umar sai ya hadu yana zagin kafirin quraishawa lafazin jala ja'ala fi'il ne daga cikin af'alu shuru wanda a Hausa sai ka ce fa ja'ala sai ya hadu yasubu kufar quraish wato yana zagin kafirin quraishawa amma fa karka fahimci zagi irin namu a yau an gane ku wanda akwai maganganu waɗanda suke na batsa na alfasha a cikin zage-zage na jama'a a yau abinda ake nihi ce zagi dai a can kalimomi waɗanda suke marasa daɗi su ne ake kira da asab shine ya ce fa ja'ala yasubu kufara quraish sai Umar ya hadu wato yana zagin kafiran quraishawa wa kala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah kina wannan yana nuna mana halaccin zagin kafirai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima Umar inkarin zagin da ya musu inda laifi ne zagin kafiri to da take yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar daga yau a dina saboda ka'ida ta malamai suka ce la yuzu ta'khirul bayani an waqatil haja jinkirin bayani dangane da lokacin da ake buƙatar shi baya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ganin aiki na ashayi ja bakin shirkiya wa qala ya rasulullah umar sai yace ya manzon Allah ma kittu usalli al-asra hatta kadati shamsu taghrib yace wallahi ban sallaci sallatul asr ba ban kusa ba na sallaci sallatul asr yace sai da rana ta je fadawa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wallahi ma sallaituha manzon Allah yace wallahi ni ma ban sallace ta ba anan kasancewar wato Umar ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai samu ba yin sallah ta al-asr sai gab da fadawar rana a lokacin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rana ta riga ta fada sai yake gaya ma manzon Allah ban samu ba nayi sallah ta al-asr yace sai gab da fadawar rana ma kittu usalli al-asra sai yake cewa hatta kadace shamsu taghrib yace ban kusa ba na sallaci sallata al-asr yace sai da rana ta je da gab da fadawa manzo Allah sai yace wallahi ma sallaitu ha yace ni ma wallahi yace ban sallace ta ba halaccin mutun yayi rantsuwa ba tare da an rantsar da shi ba domin Umar ba rantsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma manzo Allah sai yi masa rantsuwa kuma anan ne zamu iya fahimta irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bibiyar sahabbansa dangane da tausasa musu anan manzon Allah yana kallon lashi ne ga Umar yana cewa wallahi ni ma ban sallace ta ba anan malamai suka ce halaccin in baka yi sallah baka ce ban yi ba Allah ne saboda nan manzon Allah ya ce wallahi ma sallaitu ha kana sai Jabir yake cewa fa kuma ila Bukhan sai muka je zuwa wani kuri da ake kiran shi Bukhan daga cikin kururuwan Madina wannan karmu manta ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari wanda shi ne ake kiran shi wadul aqiq wanda manzo Allah ya ce kuma kwari ne wanda yake ma'abucin albarka fa tawabba alissala manzo Allah yayi arwalla domin sallah wa tawabbana laha wato Jabir ya ce mu ma gaba ɗaya muka yi duk wani ba fa sallala asra ba'da ma garabati shams manzo Allah ya sallaci sallah ta al-asr bayan rana ta fada kuma salla ba'da al-maghrib sannan bayan an gama al-asr kin aka tashi kuma aka yi maghriba wanda akan wannan gaba wasu malamai suka tafi akan cewa kubutattun sallah jira su wajibi ne misali baka yi azhar baka yi la'asar sannan rana ta fada kenan lokacin magariba ya zo anan malamai suka ce sai ka yi azhar sannan ka yi la'asar sannan ka yi magariba wasu malamai suka ce kai koda lokacin ita wannan sallah halartacciya zai fita dole sai ka je rus matukar sallar bata kai biyar ba sallah biyar ita ce sallar yini da dare suka ce in ana bin ka sallah biyar ga ta shidda ta zo to anan sai kai ta shidda sannan sai ka jiro waɗannan biyar kin in baka yi hudu ba ga ta biyar ta zo suka ce koda ta biyar kin lokacin ta zai fita in ka ji tsoron ta biyar kin lokacin ta zai fita suka ce sai ka yi ta sannan daga baya ka jiro waɗannan hudu amma a magana wadda take tabbatacciya jera kubutar wanda ma suka ce wa muje akan wanda suka ce wajibi ne suka ce sai dai a cikin wani halaye lokacin da kasancewar misali baka yi azhar ba baka yi la'asar ba sannan kuma ga rana ta je fadawa abin da ya rage duka ba zai wuce ba ka samu raka'a daya rana ta fada an gane ko ku raka'a uku to anan suka ce sai kai la'asar in kai la'asar sannan kuma daga baya kai wa azhafaki an gane ku saboda suka ce yin sallah a lokaci shine yafi maimakon sai kai azhar kin daga baya kayo ita wannan la'asar kin lokacin da ya fada suka ce anan kenan sai kai la'asar kin sannan daga baya kai azhar kin kenan anan abin da ya rage maka dangane da fadawar rana bai wuce ba daga raka'a uku zuwa daya kenan suka ce sai kai la'asar sannan daga baya kai wa azhar kin akan kenan malaman da su kayyade da sallah hudu ko kuma sallah biyar ko kuma sallah biyar ga ta shidda ta zo Ali da Bisu suka ce idan kana jin tsoron kucewar jami'i ma'ana baka yi azhar ba sana'anta da iqama ana sallata al-asr kana jin tsoron kafin ka gama wannan azhar din za a gama jami'i anan suka ce sai ka je ayi jami'i da kai sannan in an gama ka tashi kayo la'asar din ka hali na uku suka ce anan sallar da mutum daya bai yiwuwa shi yayi ta, kamar misali sallar Juma'a. Juma'a domin bata inganta kai kadai ka ce sallar Juma'a ce za ka yi, baka yi sallar Asuba ba, sannan kuma ga lokacin Juma'a ya an tada ikamar sallar ta Juma'a, anan sai ka yi Juma'a, in an gama Juma'a sannan kuma ka ramu sallar ka ta Asuba. Hali na hudu suka ce anan mutumin da ya manta ya tashi lokacin la'asar yayi, an gane ku, shi kuma ashe bai yi azhar ba, yana cikin yin la'asar sai ya tuna bai yi azhar ba, ko kuma bayan ya gama la'asar sai ya tuna ashe shi bai yi azhar ba, anan suka ce to sai ya tashi yayi azhar din shi, amma ba magana ne sake la'asar kin, amma in yana tsake tsakin yin la'asar kin ya tuna bai yi azhar ba, suka ce abinda ake bukata ya yanke ta sai ya zo yayi azhar din, sannan kuma sai ya sake yin la'asar kin. Amma tare da cewa musamman kamar malaman Malikiya su sun tafi akan cewa wajibi ne jera kubutattun salloli tare da wanda lokacin ta zo, suka ce in kana yin la'asar ka tuna, kayi la'asar ka tuna baka yi azhar ba, suka ce anan azhar la'asar kin ta baci, dole za ka yi la'asar kin, kayi azhar kin sannan kuma ka tashi ka yi la'asar kin, in kana tsakiye yi ne ta baci, dole za ka yanke sannan ka yi azhar sannan ka yi la'asar. To amma malamai suka ce a karan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fahimtar wajibci sai dai a fahimci cewa sunna ne, saboda anan hadisi ne ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga rana ta riga ta fada bai yi la'asar ba, amma sai da yi la'asar din sannan kuma wato yayi sallar ta magriba, don haka suka ce jera kubutattun salloli da wanda lokacin ta zo, wannan matsayin shi sunna ne ba wajibi. In a cikin irin wannan halin ne kamar yadda muka zana, to matsayin sunnar ma ya sauka kenan, dole ka gabatar da waɗannan salloli. Suka ce sai dai in kun aro wancan hadisi kun hada na sallu kamar ra'aytu muni usalli, idan in an gama za a iya fahimtar kenan wajibi ne, kamar yadda yake sallu kamar ra'aytu muni usalli, da bayan rana ta fada kin sai dai la'asar kin sannan kuma sai yi magriba kin, kenan in ka tafi akan cewa wajibi ne ma, waɗannan halaye hudu dole ka soke su, jin tsoron fitar lokaci kenan, jin tsoron kucewar jami'i, na uku sallar da mutumin da ba ta yiwa yayi ta shi kadai kenan kamar sallar Juma'a, na hudu kenan lokacin da mutum ya manta baka yi azhar ba, sai bayan ka gama la'asar ka tana baka yi azhar ba, anan kenan kawai azhar din ita kadai za ka yi, la'asar kin ka ingantacciya ce. Nan muka zo karshen babin, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.